show you that I'm grateful for all you do. Been quite a while since I last checked in. I just wanna say, oh, thank you, Lord, for today, day I've had today. I just wanna show I wish I'd thought of you much sooner. Guess I get wrapped up in my comic book existence, and I forget the reason I've been sent here. You're so good.
da 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 Da-da-da-da-da.